Masu aikin feshi, shara, gyaran kujeru, sassaba ciyawa a kwalejin ƴan maza ta gwamnatin tarayyar Najeriya dake layin Idris Gidado a unguwar Wuye na birnin Abuja kenan. Bayan shafa tsawon lokaci ana ganawa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya, ma'aikatar ilimi, hukumomin lafiya, masu ruwa da tsaki a fannin ilimi. Gwamnatin kasar ta amince a sake bude makarantu a bisa wasu sharuɗi musamman ga ɗaliban ajin ƙarshe da za su kammala karatun sakandare domin ba su damar rubuta jarabawar WAEC a ranar 17 ga watan Agusta, lamarin da ke nufin cewa ɗaliban na da ƙasa da mako biyu daga ranar sake bude makarantu domin shiryawa zana jarabawar su. Daraktan yaɗa labaran ma'aikatar ilimi a tarayyar Najeriya, Ben Gong, ya bayyana cewa ma'aikatar ilimi za ta kula da aikin aiwatar da dukkanin sharuɗin da gwamnatin tarayya ta gindaya domin kare lafiyar ɗalibai a lokacin jarabawar a kwalejojin gwamnatin tarayya, inda kwamishinonin ilimi a jihohin ƙasar 36 za su kula da makarantun gwamnati da ma makarantu masu zaman kansu a jihohin su.
We rolled out a number of guidelines for school owners to do in order to prepare for the reopening. For federal unity colleges, those guidelines will be supervised by the Federal Ministry of Education. For public schools, they will be under the supervision. Supervisor to ensure that those guidelines are followed will be the state. Honorable Commissioners of Education across the state.
Director Chibiyoyin Zamantakewa a Ma'aikatar Kula da Ayyukan Addinai kuma tsohuwar malamar makaranta Bilkisu Muhammad Kaikai ta bayyana cewa
ni ra'ayina wannan batu na magana bude makaranta da fara jarabawa ta WAEC a gaskiya akwai takura matakar gaske, kuma yara sun dade a gida sun shantake. Yawanci zaka ga yara in suna gida ba karatu suke, so ya kamata a bude makaranta tukun a dan bada dan lokaci wanda yara za su dan samu su karatu, su fuskanci abinda za su rubuta a jarabawa, sannan ce kuma an ci gaba an fiddo da timetable din da za a masa jarabawa. Idan ba haka ba kuwa a hange na wani matsayi na tsohuwar malaman makaranta, gaskiya za a samu rashin cin jarabawar dalibai da yawa.
A wani bangare kuwa malamin makarantar sakandaren al'umma dake jihar Filato, Madassar Idris, ya bayyana ra'ayinsa game da sake bude makarantun.
Gaskiya abun alheri ne ga duk wanda ya san menene tsarin karantarwa, kuma ya san yaya ne yin kwakwalen yaran mu suke a yanzu, musamman wanda suke matakin ƙarshe na zara jarabawar WAEC. A tabbas wannan abu ya zo mana mu ma kanmu a inda ba ma tunani, bisa ga yanda da muka samu circular ta farko kan cewa shi ai WAEC din ma kan shi gabaki daya an soke shi na wannan shekarar. Yanzu gashi abin da muka riga muka samu a rubuce cewa za su zana jarabawa 17 ga watan gobe, za mu yi zama ne tsakankanin mu ta nan inda muke gani da zai yi mu ga cewa akwai wani hubbasa da zamu iya yi mu ga cewa mun updating din karatun majority daga cikin su.
Wani dalibi da zai rubuta jarabawar WAEC, Tijjani Abubakar, ya bayyana cewa
gaskiya mu dai an samu mana lokaci a ƙwararren lokaci, saboda babu wani shiri da muka yi wanda zai tabbatar wanda za a yi WAEC. Kos da an ce mana sai next year za a yi, don mun tsaya mun saki taimaka mana da ya kamata a yi, da a ce za a iya da ƙara mana lokaci a koma school mu ƙara karatun da muke a bani revision, so da komai zai zo da sauki.
Da muka ziyarci wasu makarantun gwamnati da masu zaman kansu a unguwannin Asokoro, Jabi, Karu, Dutsen Alajide, babu alamar an fara aiwatar da matakan kariya ga ɗaliban da za su koma makaranta domin jarabawa. A ranar Litinin da ta gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za ta bude makarantu ga ɗaliban azuzuwan ƙarshe domin zana jarabawar WAEC. Halima Abdulra'uf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.